Taron wanda ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar adana kayan tarihi ta waziri Janedu ta jihar Sokoto ya maida hankali ne akan gudunmuwar matan arewacin Najeriya a haujin ilimi da sha'anin rubuce-rubuce. To sai dai duk da haka taron ya yi bita tare da zakulo ɗimbin ƙalubalen da ya dabaibaye sha'anin ilimin ‘ya’ya mata wanda har kawo yanzu yana barazana ga yankin na arewacin Najeriya. Dr. Yasin Abubakar malami ne a sashen nazarin tarihi na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto ya kuma gabatar da makala akan kalubalen da ilimin ‘ya’ya mata ke fuskanta a jihar ta Sokoto.
Wannan yankin namu yanki ne wanda yake ilimin addinin musulunci ya gabaci zuwa ilimin zamani. Ya zo kuma ilimin addinin musulunci yana da tsari na rarrabi a tsakanin maza da mata. Da ilimin zamani ya zo da wasu policies, ba sai da zan kira shi da Hausa ba, wanda yake ya bada daman kusan haɗewa ma tsakanin maza da mata. Sannan tun da fari zaka ga ilimin an zo da shi tun da farko, amma kusan sai da aka yi rabin tafiya na mulkin mallaka, sannan ne Turawa suka shigo da ilimin mata a wannan yankin namu.
To sai dai duk da haka taron ya bankaɗo irin gagarumar gudunmuwar da yanzu haka mata suke bayarwa ta hujin cigaban ilimi da rubuce-rubuce da ma ɗaukacin cigaban yankin da ƙasa baki ɗaya, kamar yadda Dr. Aisha Balarabe Bawa ta gabatar a kasidar ta.
Mata sun ba da gudunmawa musamman muka dube na Asma'u da ita da ƙungiyoyinta tun kafin ma idanun su waye wanga da Turawa suke cewa women liberation. To munan ƙasar daular Usmaniya mata sun yi gwagwarmaya kuma a ƙarƙashin jagorancin Nana Asma'u, wanda yau in ka duba kwaikwayon shi ake yi. So abu ne wanda yake tun farko akwai shi, illa dai kawai an samu saɓani na bashi muhimmanci, saboda mu abin da muka ɗauka shi ne ilimi kawai ta fannin boko ne.
To kowane irin tasiri ne ake ganin wannan taron zai haifar?
Sunana Abubakar Ismaila. Gaskiya taron ma ya fara tasiri in aka dubi irin yadda aka gabatar da mukaloli, yadda ma'ilmanta suka bada nasu gudunmuwa. Aƙalla mutane za su fahimci wasu abubuwa waɗanda suke kawo tarnaƙi a harkar ilimi, musamman na ɗaya mata. In har za a yi amfani da abubuwan da aka ji a saka, ba wai kawai a je a rubuta a aji ba, a'a.
Sunana Sumayya Abubakar, daga makarantar ‘yan mata ta Nana Girls Secondary School Madera. Abin da na fa'idanto da shi ne ana so ne a yi encouraging ɗinmu mu samu ilimi mu zamo daidai da maza, saboda muna da matsala sosai fannin mata.
Taron da ya haɗa hancin masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi, yayin da jakadan ƙasar Amurka ya sami wakilcin jami'in da ke kula da al'adu da rubuce-rubuce na ofishin jakadancin Amurka Lawrence Salter. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.